Ibrahim Masari bayan tabbatar da dakatar da shugaban jam'iyyar Kwadams Oshiwole da kotun ɗaukaka ƙara ta yi kun nada sanata Abiola Jimobi a matsayin muƙaddashin shugaba. Ya lamarin yake.
Gaskiya ne ba mu muka nada shi ba, tsarin mulkin jam'iyyar shine ƙarara ya bayyana haka. Idan shi shugaban jam'iyyar baya nan, to wanda zai riƙe koko zai kula da harkokin jam'iyyar ga tsarin shugabanci wato shine mataimakin shugaba ko kuma muƙaddashin shugaba na wannan yankin da shi shugaban jam'iyyar ya fito.
Abinda muka mutane suka yi zamani za su je daga wajen ku shine za ku ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli.
Ƙara tun yaushe mun ɗaukaka ƙara, ai kamar gyare kawai mun ɗaukaka ƙara tuni ba mu kai kotun koli ko kuma mun tafi kotun koli, kotun daga ita sai Allah ya isa a inda muke sa ran insha Allah za mu samu hukunci na adalci.
Sai wannan fa duk yana nuna abinda kuke gudu ne cewa wannan jam'iyyar fa ta auka cikin rashin jituwa da fitina ta cikin gida.
So in ta auna ta hada cikin rashin jituwa, muna fatan Allah ya kawo jituwa din.
Wannan na zuwa ne lokacin da kuka dau matakin hana shi gwamnan jihar Edo Godwin Obaseki tsayawa takarar zaben ku na fidda gwani a jihar. Tuni na ji masu sharhi suna cewa yanzu ga Oshiwole ma an maida shi gefe.
Kana nan gurin, kana Najeriya, kana aikin jarida, aka yi zaɓe a Bayelsa wanda mataimakin gwamnan nan ɓangaren shari'a suka zo suka ce mutumin nan baya takardu suka kore shi. Aka ce ai mu ne shugabanni ba mu aikin da ya dace, ba mu yi aikin da ya dace ba. To yanzu kuma wannan mutum ya zo yana da alamar tambaya ga takardun shi. Magana a ce wai mun hana shi ko ba mun hana shi tsayawa zaɓe ba, shi hana kanshi tsayawa zaɓe.
Wato Ibrahim Masari abinda ake cewa inda suna shiri da shi shugaban jam'iyyar Adams Oshiwole da ba abinda zai sa a gano yana da matsala.
Wallahi tallahi ko suna shiri Adams Oshiwole bai isa ya lullube wannan abin ba. Saboda barin gaya muku abin da ya faru, wancan karan ma IPDB tana ta samu takardun. Sai ta zo ta gabatar da ta shigar da ƙara a makare, wato abin da ake cewa an yi filing case din out of time.
Magoya bayan shi gwamnan jihar Edo Godwin Obaseki sun fara murna cewa shi ma dai Oshiwole ba mamaki ƙarshen siyasarsa ta zo kenan.
A to wannan kuma shi ne yake gaya maka ba wanda ya san abin da zai faru da kowane irin ɗan adam sai Allah. Amma dai ina so mutane su fahimci cewa su ma waɗanda suke haddasa wannan fitinai ba